masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Aje mutuwa ke baki da sabo mutuwa ke baki da tauje kera ba kullo ka da mahaji Aje mutuwa ke baki da sabo mutuwa ke baki da tauje kera ba kullo tona mutuwa ta muda bi mutuwa ta tauje
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin a bari ya huce wanda a yau muke karrama tsohon shugaban sashen Hausa Steve Lucas wanda Allah ya wutukawa ranar Talata yana da shekaru 75 a duniya Steve Lucas dai ya fara aiki da muryar Amurka ne a matsayin mai labaran Hausa daga nan ya zama shugaban sashen Hausa kana Steve Lucas ya rike mukamin director ofishin hulɗa da gidajen rediyon Afirka kuma kafin ritaya sa shine director ofishin hulɗa da gidajen rediyon duniya na muryar Amurka baki daya mun samu jin tabbacin mutane kalilan da suka yi aiki da marigayi Steve Lucas da suka hada da wakilai na da da na yanzu da waɗanda ya koya wa aikin jarida bari mu fara da tsohon mai sauraron sashen Hausa Muhammad Abdulkadir
muna mika gaisuwar mu ta ta'aziyya zuwa ga sashen Hausa na muryar Amerika da kuma Amerikawa gaba ɗaya baki ɗaya sakamakon wannan babban rashi da aka yi na wannan bawan Allah da ya kawo muhimmiyar gudunmawa a cikin duniyar Hausawa muna fatan kwanciya ta zama mai hutawa ba karamar gudunmawa ba ya kawo wannan bawan Allah a cikin sashen Hausa na muryar Amerika kuma a cikin harkar adabi da bunƙasa harshen Hausa a duk faɗin duniya mutum ne wanda yake gaskiya samun ire-iren su waɗanda suka shafe wajen gudanar da aiki babu kakkautawa to sai in ce matasan 'yan jarida na wannan lokaci ban ce ba a samu ba amma akwai wuya sai an bincika sai an tona don ina ganin irin yadda suka gudanar da aikin a wancan lokaci to abun sai dai a ce Allah kyauta kuma ina tunanin da lokacin da ya ritaya ya zo karshen aiki ya yi ban kwana kuma ya ziyarci kasashe daban-daban inda sashen Hausa ya saki sassan shi musamman kasashen Nigeria da Niger da su Ghana da dai sauransu suka maru to sai mu ce Allah ya rahamshe shi ya ji kanshi ya sa kwanciya ta zama hutawa.
Idi Barau tsohon wakilin BBC babban aminin Steve Lucas ne kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda Steve Lucas ya koya wa aikin jarida.
Kullum nafsu za'iqatul maut kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin Alkur'ani mai tsarki. A wannan lokaci ina isar da ta'aziyya da imani da iyalan marigayi Steve Lucas da ɗaukacin ma'aikatan gidan rediyon muryar Amurka musamman sashen Hausa inda ya kwashi shekaru 24 yana aiki kuma ya shugabanci wannan sashe da ma nahiyar Afirka baki ɗaya. Lalle na yi aiki tare da marigayi Steve Lucas ta fannoni da dama inda har muka taɓa bulaguro tafiya domin aikin jarida a yankin Tawa jihar Tawa a yawancin jamhuriyar Jar a shekarar 2008 inda zan iya ce ma Margaret Steve Lucas a matsayinsa na babban wa babban malami tsohon daraktan sashen Hausa na muryar Amerika amma duk bai ga waɗannan wato mukammai da Allah ya bashi ba ya maida kanshi ƙasa domin ganin cewa ya kama mana mu da ke a wancan lokaci matasan ƴan jarida inda yake jigilata da sauran abokan ƴan jarida daga wani wurin ɗaukar rahotanni a birnin Ilela inda ake wasa shoro zuwa birnin Tawa inda nake aika rahotanni a zuwa London a lokacin sanadiyar ƙarancin wayar sadarwa ta internet. Wato zan iya ce Margaret Steve Lucas yaro ne baƙiya kuma ya karanci annahu da lugar Hausa, ya karanci ya kwari ta fannin Hausa inda hatta kai Bahaushe za ka yi tsoron ka furta wata magana da Hausa a kusa da shi da jin tsoron watakila kada Bature ya ci jaranka. Allah ya bashi wannan hikima. Amma kuma ni abin da ya bani ƙarin wato ƙaunar shi shine baya da girman kai. Babu girman kai, babu cewa ma ko shi ya dauki kansa watakila Bature ne, a yadda ka san Bahaushe wanda ya san menene al'adun Hausa, menene horar suwa da tarbiyyar Hausa suka kunsa haka yake tafiya. Zai ci abinci wanda kai Bahaushe shine abincinka, wani kosai ne, wata fura ce, wani lalame ne a Hausar Nijar, duk abin da ka sani na karkara wani ganye ne zai ci da kai ba tare da ya nuna wata tsama ba ko kyama ko jin tsoro. A'a, watakila wannan zai iya haddasa masa wani abu. Abinda ba zan manta da shi ba shine mutum ne da yakan iya kasancewa wato ya kusanci al'umma, ya kusanci ɗan uwa, ya kusance ka yadda ka san mutum ɗan uwa na jini zai kusantar ka. Nan zan iya cewa rasuwar Mr. Steve Lucas babban gidi ne, babban rami ne aka samu wanda kafin a samu wasu turawan da za su cika shi gaskiya sai an bincika, saboda sun sadaukar da kai domin ganin cewa wannan duk da ba yare na bane, mun bashi nauyi, mun bashi daraja, mun bashi mutunci, mun bashi kuma duk irin karramawa da Hausa da al'adun Hausa da a takaice rayuwar Bahaushe ta kunsa. I never knew you would all you had to raise for yourself. I don't around you before. Fall out of the woodwork. And they whispered into your brain as if you were on the treadmill. And they made a change in you. And it seems to me you lit your life like a candle in the wind. You never know who to believe in when the rain sets in. And I feel like I know you, but I was just me. You can't go burn that long before your legend ever knew.
Babangida Jibril na ɗaya daga cikin wakilan sashen Hausa na yanzu da Steve Lucas ya ɗauka aiki.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To malama Grace, wannan rashi da muka yi na malam Steve Lucas ba karaman rashi bane ga mu ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da dokacin masu sauraron sashen Hausa da ma duniyar Hausawa gaba daya, domin wannan bawan Allah yanda yayi kokari wajen yin aiki da harshen Hausa ba karamin bunƙasa wannan harshe yayi ba. Domin zan iya tunawa Steve Lucas shine dauke na aiki a muryar Amurka a shekarar 1993 lokacin na aiki da gidan radio Kano. To tun daga wancan lokaci alhamdulillah an samu canje-canje, amma dai gashi har yanzu muna wannan gidan radio da muryar Amurka. Na ci gaba da mu'amala da Steve Lucas duk da cewa ya bar sashen Hausa na muryar Amurka a lokacin ma da yazo ya zauna a jamhuriyar Niger yana aiki da sojojin Amurka. Haka kuma yakan tambayi sauran ma'aikata a yace ya dade bai ji motsin wani da wani ba, ce kowa da lafiya. To gashi sai ranar 30 nan muka samu labarin rasuwarsa. Magana ta karshe da Steve Lucas za a iya cewa shekara ɗaya kenan, amma a watan Janairu shekara 2021 yayi min WhatsApp yake shaida min cewa ya kwanta a asibiti, wato coronavirus ta kwanta da shi a asibiti. To tun daga wannan lokaci ban sake jin motsinsa ba har wannan lokaci da muka ji rasuwarsa. To sakona dai shine Allah ya baiwa iyalan shi Steve Lucas hakurin wannan rashi, da mu da sauran masu sauraro da kuma sauran al'umma ta duniyar Hausa game da wannan babban rashi da muka yi.
Murgayi Sani Abdullahi Tsafi shine wakilin sashen Hausa na farko wanda ya fi kowane wakili sanin Steve Lucas. Ga abin da ya ce dawa kiran a bari ya huce a lokacin da Steve ya ritaya.
Abubuwan da na sani game da shi wannan tsohon mai gida namu a sashen Hausa na muryar Amurka gaskiya suna da yawa. Sai dai a faɗi kaɗan daga cikin irin halayensa da shugabancin shi da kuma yadda yake gudanar da aikinsa a matsayinsa na shugaba. Wato wani abin ban sha'awa ma a shi ne, zan iya tunawa a shekaru da dama da suka wuce lokacin da ya kawo ziyara aiki a matsayinsa na shugaban sashen Hausa na muryar Amurka a Najeriya. Kusan mun je kowace jiha musamman a arewacin tarayyar Najeriya. Wato wani abun koyi game da halin shi na shugabanci shi ne, ga shi dai shi ne shugaba, sannan kuma ka san duk lokacin da za mu aika rahoto ya kamata a ce an yi mana gyara nan take. To idan muka je da shi, idan har zan ɗauki wani rahoto wanda zan aiko da rahoto a Amurka, sai ya ce to ka zauna ka rubuta wannan rahoto ka karanta shi kuma ka sa muryoyin da kake so ka sa, sannan in ji. Idan aka yi haka wani abin ban sha'awa sai suke muka da ce aiko da ka ce kaza, har fa da zai faɗi ni da ke bawuye ina tabbata maka sai na yi mamakin ma aka yi ji wannan harshe. Wajibi ne mu ci gaba da yi masa fata alheri game da yadda ya shugabanci wannan sashen Hausa da kuma irin yadda yake ƙara ma ma'aikaci ƙwarin gwiwa na ya mai da hankali ga aikin sa domin samun nasara. Domin yanzu ai ka ga cikin yana da abin da zai yi kirari. Bayan ya bar shugabancin sashen Hausa, sashen Hausa ya ci gaba da bunƙasa a ƙasashen duniya daban-daban ana sauraron wannan tasha ta mu. Don ka ga a lokacin da yana shugabanci ni kaɗai ne wakilin sashen Hausa na muryar Amurka. To yanzu ka ga mun kai wajen kusan mu zan ce mu 20 ko 15 a Najeriya kaɗai banda Niger da Ghana. Ka ga wannan abin alfahari ne gare ni, amma alfahari ne gare shi, amma alfahari ne ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma da shi shugaba na wannan lokaci ne.
Shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto na ɗaya daga cikin waɗanda Steve Lucas ya ɗauka aiki.
To Grace, mutane da yawa suna mamakin wai Steve Lucas yana jin Hausa. Abinda mutane ba su sani ba kamar yadda mu muka sani da muka zauna da shi a wurin aiki da har gida ma, da ni na taɓa zama ma da Steve a gida guda, shi ne cewa dukkan tunani da rayuwar Steve tana game da abinda ya shafi Hausa ne da Hausawa. Ni na mamakin wani lokaci ko mafarki ma da Hausa yake shi ba da Turanci ba. Idan ka shiga cikin kitchen din Steve zaka ce ka shiga kitchen din wani dan arewacin Najeriya ko Niger ne, saboda ba abin da yake cikin wannan kitchen dinsa sai su da daddawa, su gishiri, su kayan miya na Najeriya na Hausawa su zaka je ka samu a cikin shi. Kuma kayan sawa na sutura na Hausawa da Steve Lucas yake da su, Allah ya yiwa da su. Sannan kuma kai ko fushi Steve yana son ya zagi da Hausa zai yi shi. Kuma irin zagin nan sosai mai shiga jiki. Wanda ba zan iya maimaita shi ba a cikin wannan tunawa da muke da shi. Sannan ko abokan Steve, ko da wani biki Steve Lucas zai shirya, galibin mutanen da zaka sanar a wajen wannan haduwa din Hausawa ne ko ko mutanen Afirka. Don Steve ko bayan Hausa da Turanci, Ingilishi kuma yana jin Faransanci. Steve mutum ne mai daɗin sha'ani ko mai sauƙin kai kwarai da gaske, duk da cewa naci yana zagi a cikin Hausa bai cika yawan fushin ba. Kuma sannan yana da haƙuri kwarai da gaske, sannan kuma gashi da daɗin aiki. Kuma Hausa kan kamar yadda kowa ya shaida ya ji ta sosai da sosai gaske. Wannan ba ƙaramin asara ce ba ga remu mu mutanen sashen Hausa na murar Amurka da Amurka kanta da Nijar da Najeriya, don su biya haɗa wa'innan ƙasashe ɗin. Saboda haka muna taya kanmu da sauran mutanen da abin ya shafa na Najeriya da Nijar da dukkan Afirka da kuma Amurka baki ɗayanta, a juyayi na wannan rashini da wannan babban rashi da muka yi na wannan ɗan uwa aboki kuma abokin aiki. To Allah bai yarda iyalansa haƙurin jurewa wannan rashi da zukan mu da muka yi wannan rashi din. Muna kuma fatan abin da ya bari a baya ya zama abu ne mai albarka kwarai da gaske. To na gode.
Tsohon daraktan sashen Afirka na Gusinin Gese da ya ritaya kwanan nan ya yi aiki a ƙarƙashin marigayi Steve Lucas.
I had the parting that way of my former boss, good colleague, also good friend of mine, Steve Lucas. That was really a shock for me.
Na samu labarin rasuwar tsohon shugaba, abokin aiki kuma amini na gari, Steve Lucas. Labarin ya je gizagen ainihin. Na kasance makusanci ga Steve Lucas, yana ƙaunata. Barin ba'amurci ne da ya yi rayuwar ƙuruciyarsa a Najeriya. Ya koyi harshen Hausa, kai har ma da al'adun Najeriya, musamman al'adun Hausa. A don haka, idan na je Najeriya, ana tambaya na ina farin fatar Bahaushen nan. Mutane suna mamakinsa kuma suna ƙaunarsa sosai. Ya taɓa zama edita kafin ya zama shugaban sashen Hausa. Yana gabatar da shirye-shirye, ina jin daɗin muryarsa, wadda ake kira Golden Voice a Turance a kan rediyo da talabijin saboda nauyinta. Masanan harshen Hausa sun taɓa faɗa min cewa yana rubutun Hausa yadda ya kamata. Mutane na ƙaunarsa ma akan haka. Ni kaina wajibi ne na gode masa saboda lokacin da ya zama daraktan kula da sashen harsunan Afirka baki ɗaya. Sai ga muƙamin mataimakin darakta, sai ya zaɓe ni a lokacin ina shugaban sashen Afirka ta tsakiya. Na yi aiki da shi shekaru da dama, ya aminta da ni kuma mun yi aiki kun da kun. Shi ya bani dama na san yadda ake gudanar da aikin kula da ɓangaren kula da harsunan Afirka, wanda daga bisani na zama baƙar fata na farko da na jagoranci wannan sashi na harsunan Afirka baki ɗaya. Wannan babban rashi ne gare mu da 'yan Najeriya da iyalansa baki ɗaya, musamman matarsa Fati. Muna jajanta ma iyalai da wannan rashin ya shafe su.
A lokacin da Steve Lucas ya yi ritaya daga muryar Amurka a shekara ta 2008, ya bayyana dalilansa na ajiye aiki yana cikin ƙuruciyarsa da kuma dalilinsa na barin Amurka ya koma Nijar da zama.
Babban dalili shine na share kusan shekara 25, 24 daidai ne. To kuma ina muna da gida a can Niamey. Nace hakan ya isa. Diyata yanzu ta kai shekara 3, ina so ta girma a Nijar, ta koyi ta dauki halayen mutane can. Kasan nan Amurka yara in suna tashi suna ana sakaci da yadda suke girma, bani so wannan ya faru da ita. shi ne babban dalili. Kashin gaskiya zama a Niger ya fi sauki ga lahiyar jiki, babu hauhawan jini, babu irin hayaniya irin na da ake samu na wurin aiki, saboda haka zan iya dan huta can cikin salin alam. Lokacin da muka je can hutu a watan February, na ga matata ce bari dai in rubuta musu kawai su sa takarduna na retire. A yanda abubuwa ke kullo mana, ba zan ce ga takamaiman abin da za a yi ba, saboda Allah kadai ya san gobe. Mu kuma zamu dan huta da farko, sannan mu ji yanda zamu yi. Kafin mun zanna a Ghana kuma muna da abokan nayi can da yawa, kuma muna jin daɗin wurin sosai yadda muke jin daɗin Najeriya. Kuma har yau matata bata ga jihar Plateau ba, kuma tana so ta ga inda aka haife ni, inda na girma, inda na yi makaranta, sannan kuma mu zagaya ta can bayan gari Bauchi mu gani.
Allah ya yi
so babu shakka babu wanda zai kewar marigayi Steve Lucas kamar mai dakin Fatima da kuma Esther Zainab kamar yadda ta bayyana.
To da farko dai ina godiya ga wanda duk suka aika mini da message da kira duka, duk ina godiya gare su, na gaisuwa rasuwa. Ina godiya gare su, Allah ya ba su lada. Abin da zan ce dai, to Steve, duk wanda ya san shi ya san mutum ne mai kirki, mai amana, kuma mutum ne mai tausayi. Na yi rishi babba na miji, kuma da na abokina Steve, abokina ne su babban abokina ne da kuma yanmu. Bayan ya bar murya Amurka, to mun koma a can yaba gida Niger a Niamey, inda muka zamna da iyalu da iyalina duka. Sannan bayan lokaci kaɗan kuma mun dawo Amurka, inda ya yi aiki kaɗan da Avex. To bayan haka dai ne rashin lahiyar nan ya same shi, har muka dawo kuma nan ga Allah ya rishi rasuwa. Gori shina na rayuwa shi ne ya san zaman shi na duniya ya taimaka ma mutane, ya taimaka kuma mutum ne mai kamnan Afirka sosai sosai sosai, kuma yana kamnan Amurka. Haka burin shi shi ne ya tabbata duk wanda yake iya taimaka ma ya taimaka ma mutum, kuma ya ji daɗi. Abu da yawa ne da zan iya faɗi, sai dai cikin lokaci ba zan iya faɗin komai da komai ba, amma duk wanda ya san shi ya san da mutum ne mai kirki, mai taimako, kuma mai tausayi. To a yanzu abin da zan yi fata dai, Allah ya sa yana cikin gidan aljanna, yana cikin gidan aljanna, kuma mu da muka yi saura, Allah ya sa mu cika lafiya.
Gaisuwa ta Asiya ta musamman ga iyalan Steve Lucas da ƙaunatattunsa duka a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma dukkan wakilanmu. Allah ji kansa ya ba dangi duka jimurin rashin mu kuma ya kyautata namu karshen. Nan kuma za mu dasa aya sai mako na gaba idan mai komi ne kowa ya nuna mana. Muni lafiya.
Ubangiji ni kai na roka, Allah ni kai ni ka roko, ka sanya kwantawa hutawa. Ubangiji ni kai ni ka roko, Allah ni kai na roka, ka sanya kwantawa hutawa. Duka dai mai hakuri, ka mai kawo ka ta dukai.